الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بأنك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدمك صحابا a ci gaba da karatunmu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na umdatul ahkam min kalam khair al anam na fadilatu shaykh al imam al hafiz abu muhammad abdul ghani ibn abdul wahid ibn ali al jama'ili al maqdisi al hanbali rahmahullah ta'ala. A yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya darasinmu wanda ya shuɗe darasi na 43 shi ne wanda ya gabata. Mun tsaya a kan hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah shi ƙara yadda da shi, wanda ya bayanin muhimmanci da falalan azumin nafila musamman a fagen daga. Sai dai idan ba ku manta ba, a farko-farkon wannan babi mun yi magana dangane da yin azumi tawa'un na farilla ne ko na nafila a yayin tafiya. Musulunci ya ba da dama ga duk mutumin da zai yi tafiya, an ba ki zaɓi ya ɗauki azumi ko ya ajiye. Amma zance mafi inganci, idan zai wahala to ya ajiye azumin, ko da azumin wata ramalana ne, bayan sallah sai ya biya fa iddatun min ayyamin ukhar, to balle kuma azumin nafila. Sannan kuma an samu nassosi da suka yi bayani, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fita yaki a cikin watan ramalana, sai ya kasance waɗansu sun ɗauki azumi kuma sun gagara kai labari saboda sun yi rauni da yawa, waɗansu ma har faɗuwa suke yi. Manzo Allah ya yi gargaɗi ya ce ula'ikal usatu, ula'ikal usatu. Sannan mun karanta hadisi a can baya inda aka je aka sauka a wani masauki a cikin watan ramalana a halin tafiya, kuma tafiyan nan wato tafiyan yaƙi ne, sai ya kasance waɗanda suka sha ruwa suka yi rumfuna ko suka yi bukkoki suka ɗebo ruwa, su kuma waɗanda ba su sha ruwa ba sai suka kwakkwanta suka jira waɗanda suka sha ruwa suka yi musu ayyuka gaba ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace waɗannan da suka sha ruwa sun tafi da lada. Saboda haka da wannan ne malamai suke bayanin cewa idan mutum zai tafi jihadi to kada ya je da azumi a bakinsa ya sha ruwa, domin saboda zai fi samun kuzarin yin wannan jihadi. Don haka wannan ya gwada duk wanda ya azumi da kalman fi sabilillahi, to ya yi azumin nafila ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala. Tawa'un azumin litinin ne ko alhamis ne, ko dai ma wata rana ce wanda ya ɗauka ya ware ta, amma banda ranar juma'a keɓe, kuma banda ranar asabar keɓe, kuma banda koyi da nasara azumin ranar lahadi keɓe. Ko za akwai waɗansu waɗanda yake su suna yin abu saɓanin abinda waɗansu suka ga suna yi, domin a ce su ma sun yi akasin haka. Misali kamar yadda aka samu Shi'a waɗanda suke zagin sahabban Annabi da mata'ayen manzon Allah, sai aka samu Nawasir su kuma waɗanda suke zagin Ali bin Abi Talib da mukarraban Ali bin Abi Talib. Wannan ba daidai ba ne, ina fata an gane. sannan kuma aka samu shi'a a ranan cika-cike sun kasance suna sanya bakaken kaya, suna ɗaukan makamai iri daban-daban, suna dukan jikinsu. Akwai waɗanda suke fitar da jini, akwai waɗanda suke zamowa kamar mahaukata, domin su gwada alhini cewa an kashe jikan annabi a ranan cika-cike. Sai aka samu nawasu, su kuma suka ce ranan cika-cike a yanka babban dabba, a shirya abinci na musamman, mutane su ci abinci mai kyau. Ko da yake mu a ƙasar nan cika-ciki da daddare ake yi, an ce idan ka cika cikinka ko ka ci haramun, ka wuce haramun, wai ranan ba haramun bane. A cikin duk dararen duniya babu daren da aka halasta maka ka cika cikinka fiye da kima sai ranan cika-ciki. Wannan fa in ji tsofi ne fa, ba hadisin annabi ba, tsofi ne suke faɗa, in ji tsofi ne. Saboda haka wato kenan waɗancan sun kirkiro waɗansu bidi'o'i, waɗannan ma sai suka kirkiro waɗansu bidi'o'i domin su yi faɗa da su. To musulunci bai yarda da wannan ba. Saboda haka don an ce Yahudawa suna bauta ranar Asabar, sai ka ce kai bari ka yi azumi ranar Asabar. Ko Nasara suna sabis ɗinsu ranar Lahadi, sai ka ce kai bari ka yi azumi ranar Lahadi. To in ka yi da wannan manufa ba fi sabilillahi ba. Ina fatan an fahimta. Saboda haka yanzu ka yi azumi, ka yi azumi domin Allah, ba wai lallai sai yake ɓanta da Litinin ko Alhamis ba. Domin wannan hadisi ya shafi wanda yake bari ya yi azumi Talata, kawai ya ɗauki azumi ranar Talata abinsa. Tun da ranar Talata ba hana azumi ba, nassi bai hana yin azumi ranar Talata ba. Kace za ka yi azumin Talata ranar Talata saboda Allah, ba kuma ka mai sheke ya zama al'adanka ba. Don za ka mai sheke ya zama al'adanka, to ka ɗauki Litinin da Alhamis, su ne waɗanda annabi ya ambace su. Ina fata an gane. Darasinmu na yau darasi na 44, za mu taki babu wani babi na Lailatul Qadri, daren Lailatul Qadri, haka da Hausa ke faɗi. Sai dai malamai sun ce Lailatul Qadri abinda ake nufi Lailatul Sharafi wal Azamati, Lailatul Taqdiri, ma'ana dare na daraja, ko dare na girma, ko kuma dare na ainihin martaba, shine Lailatul Qadri. Wasu kuma suka ce Lailatul Qadri abinda ake nufi da wannan shine daren kaddarawa, bi ma'ana daren kaddara. Tunda wannan dare ne yake da yabo abubuwan shekara guda daga Allahul Mahfuz, a ainihin kawo su zuwa ga saman duniya, a raba wa mala'iku ayyukansu na wannan shekara, kamar yadda ayoyin Qur'ani suka nuna. To wancan din ma Lailatul Sharafi ayoyin Qur'ani sun gwada haka, shi yasa aka ce duka a haɗa fasara. Kuma wannan dare ana samu ne a cikin watan Ramadana, shi yasa ya kawo mana wannan babi, zance mafi inganci kenan. Domin waɗansu malamai suna cewa wato Lailatul Qadri ana samu ne a kowane wata daga cikin watannin musulunci guda 12. Inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahara, watannin musulunci a wajen Allah watanni guda 12 ne. Saboda haka musulunci ya tabbatar da, ko Qur'ani ya tabbatar da lissafi na ainihin watanni 12 na musulunci daga Al-Muharram har zuwa Zulhijja. Al-Muharram shine na farko, Zulhijja kuma shine wata na 12. To ba mamaki wani in aka ce karanta ma ya faɗe su ba zai yi faɗa ba. Amma ana ce masa ya faɗi Gregorian calendar, to zai fara maka January kwana nawa ne yace kaza, February kwana nawa ne yace kaza, anan ma yace akwai luna ya hima kaza ne. To ya kamata a ce mutum ya haddace Muharram, Safar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Thani, Jumadal Awwal, Jumadal Thani, sannan Rajab da Shaban da Ramadan da Shawwal da Zulqada da Zulhijja. Wancan din ma ba hana ka haddacewa ba, saboda shi ma wani ƙarin ilimi ne. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. sai kowanne ma sai ka fada da Hausa kuma Muharram watan hara Safar watan bawa Rabiul Awwal to da filatin tifa da gunduran tifa da gunduran tifa za a ce na'am don haka ana samun Lailatul Qadr a cikin watan Ramadana saboda waɗansu ayoyi da suka yi bayani suka tabbatar da haka kuma Lailatul Qadr kowace shekara ake samun ta a cikin watan Ramadana tun da daman watan Ramadan ana samun sau ɗaya ne a cikin shekara saboda haka wannan dare ma ana samun sau ɗaya ne a cikin shekara malamai sun yi ittifaki saboda nassin Qur'ani wannan dare ya fi kowane dare daraja kuma dare ne mai albarka kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata akwai ayoyi guda uku a gurguje yana da kyau mu ambace su aya ta farko fadin Allah tabaraka wa ta'ala da yake inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina sannan aya ta biyu inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr aya ta uku kuma شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سبو داك إن كان أوكو تقوة آية إذا كان أوكو تو تين ذات تيم كامتا إذا متن يزوذي تفسير وطن نم آية يقول آية تين رسكي وطن نم آية يبدا أوكو تو سيا هلا فدوكا آية تفرقو ملوكو لك ببنغلي سورة البقرة شهر رمضان وترملان الذي أنزل فيه القرآن وانداك سوكت القرآن تكنت هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ولن نصف فيننا القرآن وترملان جاء الله تبارك وتعالى سوكت القرآن تكنت تولي وشاك سوكر جاد الدرق ودرانا أتكن كوانكي نوى نوى ترملانا Allah tabaraka wa ta'ala bai ambata ba cikin wannan aya saboda haka sai mu dauko aya ta karshe a cikin suran kasa inna anzalnahu lalle mu dinnan mun saukar da shi malamai suka ce an kawo zamiri ne da adam mutafrihi akwai wani abu a cikin balaga da suke magana cewa wani lokaci sai a saka ba za a faɗi sunan abu ba saboda ya shahara wajen mutane kowa da kowa ya riga ya san wannan abin inna anzalna lalle mun saukar da shi hankalin kowa zai je zuwa ga Qur'ani dun ba annabi yake nufi ba ba annabi yake nufi ba sai ce inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mun saukar da shi a cikin dare na ainihin lailatul qadr to wannan shi yake gwada lailatul qadr din nan wato mun saukar da shi Qur'ani a cikin daren lailatul qadr to lailatul qadr fi shahri ramadana tunda already ya ambata a cikin suratul baqara to ba sai ya sake maimaitawa ba kuma inna anzalnahu da aka ce mun saukar da shi lokaci guda ne saboda min anzala yunzilu inzala akwai bambanci da ainihin nazzala yunzilu tanzila ina fata an gane wa nazzalnahu tanzila wannan ana nufin saukar da alqur'ani ne wato munajjaman saboda kafirai sun ce laula nusila alayhi me yasa ba saukar masa da wannan alqur'ani ba jumlatan wahida sai ubangiji ta'ala yace kazalika linufabbita bihi fuada wa rattalnahu tanzila tan kuma wa nazzalnahu tanzila wa qur'anan faraqnahu ina fata an gane saboda haka wa rattalnahu tartila shine jeki jeki wa nazzalnahu tanzila shine mun saukar da shi jeki jeki ay munajjaman wato kadan kadan portion by portion in ji turawa wato kadan kadan idan wani abu ya faru ko kuma kawai sai Allah tabaraka wataala ya saukar da wasu hayoyi saboda kada a jibga wa manzo Allah abubuwan da yawa in aka jibga masa ba zai iya kiyayewa ba saboda shi bai iya rubutu ba bai iya karatu ba saboda hikiman haka shi yasa Allah ta'ala ya baki wato kadan kadan don haka inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mun saukar da shi a dunkule fi alqur'ani a cikin daren lailatul qadr وما أدراك ما ليلة القدر me ya sanar da kai wannan dare to wannan kuma shine zai yi karin bayani dangane da darajar daren Lailatul Qadr ina fata an gane don ka dauka wato dare ne na qaddar al-amra to sai ka koma cikin wancan sura inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna mundirin fiha yukhraqu kullu amrin hakim Allah ta'ala ya ce inna anzalnahu lalle mun saukar da ke fi lailatin mubaraka a dare mai albarka wato mun saukar da alqur'ani a cikin dare mai albarka saboda haka lailatul qadr lailatun mubaraka dare ne mai albarka kamar yadda suratul qadr kuma ta ci gaba da bayanin darajar wannan dare ala ayi halin wadansu kuma suna ce in za ka yi fassara ka dauko daga tsakiya inna anzalnahu lalle mun saukar da alqur'ani fi lailatin mubaraka a dare mai albarka to wani dare ne mai albarka shine inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mun saukar da shi a daren lailatul qadr kaga lailatul mubaraka mufassara bi qawlihi ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr to amma idan ka zo lailatul mubaraka da lailatul qadr din a cikin wani wata ne saboda ayan tsakiya da ayan karshe ba su yi bayanin a wani wata bane kana iya shakka a kowane wata to sai ka koma suratul baqara kamar yadda Allah ta'ala ce kaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran wata ramalan wanda aka saukar da alqurani cikin sa ya ambaci sunan watan sannan kuma ya ambaci sunan alqur'ani balo balo saboda haka inna anzalnahu bi ma'ana inna anzalna alqur'ana fi lailatin mubaraka inna kunna mundirin inna anzalnahu la tankarke inna anzalna alqur'ana fi lailatil qadr wa ma adraka ma lailatul qadr an dan gani Allah ta'ala ya taimake mu saboda haka wannan dare yana da albarka albarku masu yawa kamar yadda ma ayar ta yi bayani wa ma adraka ma lailatul qadr idan ka ga irin wannan jumla to ana son ka mai da hankali ne ka tattara hankalinka waje guda shi yasa Allah ta'ala ya ce lailatul qadr khairun min alf shahr wannan dare guda ɗaya tilo yafi watanni dubu khairun yafi saboda haka khairun a larabci an fi amfani da shi a haka yana gwada fifiko domin khairu afdala ne ba akhyaru ba ba a cika amfani da akhyaru ba kamar sharru mafi sharri ba za a ce a sharru ba idan ka ji an ce akhyaru illa fi lugatin qalila aw nadira wa kazalika a sharru illa fi lugatin qalila aw nadira walan su ma lugawiyuna suka ce sha wato abinda ba a saba ji ba yasa aka ce lailatul qadri khairun min alf shahr watanni dubu kuma shekaru 83 ne akwai wani hadisi wanda aka ce an ba da labarin wani cikin bani isra'ila sai dai hadisin bai tabbata ba a cikin bani isra'ila wanda ya yi jihadi na shekara 1000 manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya damu ya ce a cikin bani isra'ila wanda ya yi jihadi abin nan watanni dubu watanni dubu ba shekara dubu ba watanni dubu yana jihadi har ya bar duniya a cikin al'ummata da wanda zai samu aiki irin wannan ya samu watanni dubu wanda Allah ya ji takaicin haka ji yasa aka ce wai sai aka saukar masa da inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairun min alf shahr dare ɗaya ne dollin dol yasa aka ce duk darare ka kaf gaba daya babu daren da ya fi daren lailatul qadr daraja amma sufaye sukan juya su ce daren da aka haifi annabi ba haka ba wannan daren da aka saukar da alqur'ani kuma a dunkule daga Allahul Mahfuz ila sama'i dunya fi baitil izza daga Allahul Mahfuz saman bakwai zuwa ga saman duniya akwai baitil izza saitin ɗakin kaba to anan aka saukar da alqur'anin katab dinsa gabaniya sanan daga nan kuma a cikin shekaru 23 aka sassaukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa in kana bambanta hausan ko wajen fasara ne in kana tafsiri ko a kauye kake karin da bambanta musu anzalnahu muka saukar da ke a dungule nazzalnahu kuma muka sassaukar da ke a cikin shekaru 23 shi yasa wani lokaci malaman zauri Allah ya saka musu da alheri so suka bambanta in an samu wanda ya gane bambanci wanda bai gane ba yadda aka tura masa haka zai tura maka in Allah ya taimake ka ka fahimta shikenan idan kuma Allah bai taimake ka ba haka dai za ka yi ta tafiya tunda an yi waɗanda suke haddace Qur'ani amma ba su fahimtar ma'anar Qur'ani kuma haka za su bar duniya da waɗanda suke haddace hadisan annabi yadda suka ji haka za su haddace su faɗa a rubuta amma kuma ba su fahimci hadisin ba yasa manzo Allah ya ce nazzarallahu imra'a sami'a maqalati fa addaha kama sami'aha fa rubba muballagin aw amin sami'in a wata ruwaya fa rubba muballagin aqahu yayi amfani da kalman aqahu yace ku saurare ni ku kiyaye madalla aljanna ta tabbata ga mutumin da ya haddace abinda na faɗa ya je ya isar ba tare da ƙari ko ragi ba ƙari ya fi muni amma ragi ana iya manta wani abu to in ka manta an aka yi sa'a mutanen da suka ji da yawa to a cikin hadisin wani sai a gane ciko amma ƙari ana ce hazihi kalimatun shadda manzo Allah ya ce madalla ga wannan mutumi sai kuma a gaba sai ya ce fa rubba muballagin ba mamaki wanda ake isar masa da sakona au amin sami'in a ɗaya ruwaya ya ce ya fi wanda ya saurare ni kiyaye ba a ɗaya ruwayan ya ce afqahu min sami'in ya fi fahimtar hadisin fiye da wanda ya kai masa yasa yanzu ina iya karanta muku hadisin annabi ko ayar qur'ani ku fi ni fahimta lakin ni na karanta na fasara na yi bayani bai ba mamaki sai ku fi ni fahimta aqahu min sami'in ana iya samun haka idan Allah ta'ala ya bada baiwa wa mutum ba yadda ka iya ba kai saka kwace masa ba to ana samun haka don haka daren lailatul qadri da aka saukar da alqur'ani a dunkule to wannan shine babban dare duk duniya gaba daya khairun min alfi kaha tunda an bada manzon Allah wannan to kaga ya riga an buge wancan idan kai bautan Allah wasu malamai ma suka ce in kai magariba da isha'i kai asham din da ka saba kai addu'o'i to in dai a cikin daren ne ka samu wannan khairun min alfi kaha shekara 83 da wani abu ko ba kowa ne yake kai shekara 83 wani ma zai kai shekara 83 a rikice yake ila arzalil umri likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a yana iya kaiwa wannan lokaci kuma kaga ya koma zero gaba daya me yasa idan kana cikin shababuka samartakanka kana bautan Allah to ko da shekaru sun kwace maka karfinka da hankalinka to za a ci gaba da baka lada har ka bar duniya shi yasa ake son a samu shababu wato youth ba 'yan cuwa-cuwa ba wanda za su miƙe a kan hanya babu ainihin sake hanya babu bin labi an san labin shanu ko ana tafiya a kan hanya sosai su sake su shiga to babu bin labi labi ba wani standard hanya ba hanyar da dabbobi ne suke bi wannan kenan saboda haka daraja ta farko a cikin wannan aya lailatul qadri khairun min alfi shahr daraja ta biyu tanazzalul mala'ikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin mala'iku suna sauka masu yawa da kuma mala'ika jibril an keɓance shi saboda darajarsa shi yasa aka ce tanazzalu asalin kalman tatanazzalu ne tatanazzalu tanazzala tanazzula in aka ce tatanazzal wato tanazzala shine abu ya sassauka da yawa saboda mala'iku a daren lailatul qadr gungu suke sauka har ma wata ruwaya ake cewa babu wani wuri a bayan kasa face sai ka samu mala'iku a wajen saboda haka tanazzalul mala'ikatu war-ruhu fiha bi idhni rabbihim wa nan da idhnin ubangijinsu ne da mun kowa ya riga ya sani mala'iku kawai ba su sauka amma dai a wannan dare suna sauka da yawa fiye da kowane dare kuma suna sauka ne bi idhni rabbihim wa ma natanazzalu illa bi amri rabbih la kuma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalik wa ma kana rabbuka nasiya already Allah ta'ala ya riga ya yi bayan mala'ika jibrilu wannan lokacin yazo wajen annabi sai ya tafi saki dawowa ba manzo Allah ya riga ya saba da shi yana debe masa kewa in ya tafi sai ya dade mai dawo ba shine wata rana sai ya ce masa kai ko kullun ka rinka zuwa mana kana debe mana kewa wato yana samun information kenan yana samun labari latest information tunda daga wajen Allah ne subhanahu wataala sai ya ce ai mu akwai ka'ida idan ba Allah ya ce mu sauko ba mu isa ba shine aka saukar da wannan aya wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik ba ma sauka sai da izinin ubangijinka lahu ma baina aidina wa ma khalfana abinda ke gaba gare mu da abinda ke bayan mu ubangiji ya riga ya sani saboda haka yana kewaye da mu lahu ma baina aidina wa ma khalfana bima ana lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma fi yaminina wa ma fi shimalina abinda yake nufi yana kewaye da su kenan saboda haka ba bisa ganin daman mu muke sauka ba to a wannan dare na Lailatul Qadr kamar yadda Allah ta'ala ya ammata mala'ikun nan da suke sauka wannan yana gwada darajar da martaban wannan dare sannan kuma min kulli amrin daga kowane al'amari shine sai ka koma cikin suratul dukan suratul dukan ne ko ita ce ta ambata inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna mundirin fiha yuqra'u kullu amrin hakim min kulli amrin kenan sai ka fassara wancan da wannan zanan daraja ta uku salamu hiya hatta matla'il fajr malaman larabci suka ce amma ba gyara yake mu qur'ani ba akwai taqdimi da ta'khiri hiya salamu salamu hiya salamu bima'ana khabarun muqaddam ya zamo khabarun kenan muqaddam wa mubtada'un mu'akkar kuma ala yin haka li uslubil balaga domin saboda a karantar da balagan larabci hiya salamu lailatul qadri salamun hiya hatta matla'il fajri aminci ne saboda haka aminci yana sauka domin wani dan burbudin laifi aka kafa kafa kawai zama mala'iku za su ce ja daga nan za su tsallake ka amma an ka kwaso da yawa wannan akwai mala'iku masu kwasa dama haka ne idan an ce mala'iku na rahama suna sauka da yawa ba zai hana saukan mala'ikun azaba ba zai hana ba tunda ba duka aka zama ɗaya ba saboda haka salamun hiya malaman tafsiri suka ce an gabatar da khabar ne a bisa mubtada domin saboda jawo hankalin mutane saboda kuma suna dauki yasa a dada jawo hankalin su aminci ne wannan dare hatta matla'il fajr har fitowan alfijr anan haka yazo hatta matla'il fajr saboda hatta ita tayi aiki akan matla'i walau suna ce hatta matla'al fajr saboda hatta tayi aiki akan matla'a da wani irin wasali kamar hatta matla'ul fajr ina fata an gani na'am to wadannan abubuwa guda uku sune manya manya Lailatul Qadr khairun min alf shahr tanazzalul mala'ikatu war-ruhu fiha bi idhni rabbihim sanna salamun hiya hatta matla'il fajr sanna kuma dadin dadawa inna anzalnahu fi lailatin mubarakah to kaga tunda an saukar da alqur'ani a ciki dare ne wanda yake mai girma kwarai da gaske dalilin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake mai da hankali wajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan dare to za mu gani wannan dare nawa ne inda rikicin yake kenan Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wannan yin sharhin sahihul Bukhari ya kawo maganganu ɗaya har 40 da wani abu akan daren Lailatul Qadr ai kaman lokacin addu'a ce ranar juma'a nan ma akwai maganganu daidai har 40 da wani me yasa ba bayyana ba kai tsaye saboda mutane kwanciya za su yi sai saboda kwanciya za su yi to baka gani ma akwai hadisin Ubayy ibn Ka'ab da yake cewa daren 27 ne ka leka ko ta television dinka ko ta fake live daren 27 ka dubi dakin kafa ya kake gani yadda ka san aikin haji saboda mutane suna son abin da yake mai sauki suna son abu mai sauki kuma aljanna ba a shiga ta hanyar sauki gaskiya mutum yayi aiki ma yayi kare annabi ya riga ya fada ya ce babu wanda aikin sa zai shigar da ke aljanna sai dai don saboda rahman Allah sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah fa qala wala ana illa an yatagammadani Allah bi rahmatin min yace ko ni ba domin Allah ya lullube ni da rahmansa ba saboda Allah ya albarka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wurare daban-daban inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara kaga wannan daraja ce sannan ga istifa'in da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa wannan daraja ce sannan ga alqur'anin da ya baki daraja ce sannan kuma ga yawan al'umman da ya baki daraja ce sannan kuma ga yawan salatin da ake so a yi ma annabi daraja ce sannan in ka ambaci sunan Allah zaka ambaci sunan manzon Allah wannan ma daraja ce cikin kalmar shahada la ilaha illallah sai me sai muhammadu rasulullah idan mai kiran sallah ya zo ya ce ashhadu an la ilaha illallah sai me sai ashhadu anna muhammadan rasulullah idan mai tada ikama ma ya zo shikenan haka zai fada wa damma lahu min ismihi liyujillahu fadul arshi mahmudun wa hadha muhammadun a wani waje wa shakka lahu min ismihi liyujillahu fadul arshi mahmudun wa hadha muhammadun sai Allah subhanahu wa ta'ala ana kiransa mahmud wato Allah wanda aka gode masa sannan kuma sai ya bada wannan suna ma annabinsa mahmud manzon Allah ma ana kiransa mahmud da muhammad da mahmud da ahmad ai da kalman alhamdu ne kun ga sai ya fifita shi to sai ya samu wannan daraja ai to mu dawo kan karatun mu amma duk da haka manzon Allah yana iyaka kokari wajen bautan Allah to karka dauka zaka samu aljanna a kwance a ce Allah ya bamu aljanna kaji mutane suna cewa da nauyayyen muryan su amin kowa yana ce amin alhali baka yi wani aiki ba ka tashi kai aiki kawai i'malu shine ku yi aiki abinda ake so kenan ba da baki bane na'am hadisi na farko hadisi na 217 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروا ليلة القدر في المنام في الصف الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في الصف الأواخر ومن كان متحريها فليتحرها في الصف الأواخر hadisin Abdullah dan Umar na gaba kuma hadisin nana Aisha can gaba kuma zai kawo mana hadisin Abu Sa'id al-Khudri amma ba su kenan ba akwai hadisin Ubayy ibn Ka'ab akwai hadisin Abu Huraira akwai hadisin Anas dan Malik to haka suke daban-daban sai dai wanda ya cika hadisan da suka cika kaidodinsa shine ya kawo mana nan hadisin Abdullah dan Umar ɗaya daga cikin al'abadila waɗanda ake kiransu Abdullah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma waɗanda Allah ta'ala ya ainihin hore su ko ya sahale su domin haddace hadisan manzon Allah su isar ma waɗanda za su zo a baya kamar yadda suka isar wa malaman da suka biyo baya su kuma suka rubuta cikin littafansu har muka samu wannan hadisi a yau Abdullah dan Umar da shi da mahaifinsa manyan sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam uba da ɗake sa ake ce musu radiyallahu anhuma Allah shi kare yadda da su anna rijalan akwai waɗansu mazaje min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga sahabban annabi uru lailatul qadri aka gwada musu daren lailatul qadri fil manami a cikin wato bacci a cikin mafarki an gwada musu daren Lailatul Qadri a cikin bacci, amma an gwada musu daren Lailatul Qadri din da fi sab'il awakhir, a bakwai din karshe. To in bakwai din karshe azumi yana da nawa kenan? Idan 30 ne, to in ta tsayin 29 ne ba, na gani 22 ne. Kuma malaman haka suka rubuta 22 ko 23, babu tabba. Saboda babu wanda yake da tabbacin watan zai kai 30, babu tabbaci. Ko a na'ura an faɗa maka haka, karka ce za ka dogara da shi, an dubi na'ura sannan a ce maka ai wannan wata mai 30 ne, karka dogara da shi. Ya za ka ce ba a dogara jikin kalanda. Sumu li ru'yatihi wa aftiru shi ne hadisinmu na farko a wannan ɓangare. To amma sun yi mafarki waɗansu mazaje a zamanin Annabi, waɗansu sahabbai sai aka gwada musu cikin mafarki, wato a cikin bacci. Daga nan za mu fahimci cewa akwai mafarkin da yake gaskiya. Dama mafarki kashi uku ne. Akwai mafarkin gaskiya, gwargwadon gaskiyanka a duniya, gwargwadon gaskiyan mafarkinka. An gane yaren ko ba gane ba? Gwargwadon gaskiyanka wajen magana da gaskiyanka da tsoron Allahnka wajen yin da'a wa Allah, to gwargwadon gaskiyan mafarkinka. Saboda Allah ba zai yaudare ka ba. Sai kashi na biyu, mafarki na buri, wannan kuma an fi samu cikin samari ne, da talakawan da suke zaune a bakin hanya, in banda tsegumi ba abinda suke yi sai hankoro. Yes, musamman ma samari, ya fito da ji a turahati tilabuhu wa yadnu ila alhajati man ba ta sa'iya. Za ga mutum ya zo ya zauna yana hankoron ya rike wayan 100,000, yana ganin wani ya hulka da kaya mai kyau, yana son ya sa kaya mai kyau. Idan wani alhaji ya wuce a bambalarsa, ko da yake motocin da ne bambalarsa, ina ganin kai kan baka san bambalarsa ba, ka san bambalarsa. Okay, amma ka san Volvo, ka san Volvo na baya-baya kenan. Ko ma mu ɗebo da faɗi, wani yana wucewa a jib, sai kaga wani yana ta wata ranar mu ne haka a cikin jib. Idan ya raya a cikin zuciyarsa, to zai yi mafarki ya gaza shi yana jib jib, sai an je wani kwana. Sai ya farka ya ga, kaga yana farkawa zai gane kuskurensa. Duk zai ka samu ma a wata macettiyar katifa ce, duk ta cinye gaba ɗaya kori da katifin ba. To mafiya yawan samari suna samun wannan. Kaga mutum ya yi mafarki ya gan shi gashi a Abuja ana yawon can iska da shi, gashi waje kaza da kaza, kuma duk ƙarya ce saboda maƙaryaci ne. Wannan ba a fasara da wannan mafarki, ba a fasara da wannan mafarki. Sai na uku, wannan yana shafan kowa, shi ne mummunan mafarki. Sai dai idan bawan Allah ne ya ga mummunan mafarki, to ya zaya yi tunani ya gyara halinsa. Ubangiji ta'ala ne ya gwada maka wani abu a karkace, shine Annabi ya ce in kai mummunan mafarki kana taki, ka ce a'udhu billahi, a'udhu billahi, a'udhu billahi sau uku, a'udhu billahi to, a'udhu billahi to, a'udhu billahi to. Ka tofa ma ko ina ne ka tofa, kar fa ka tofa wa matarka, don ka samu rikicciya ko rinka rigima kenan a daren har gari ya waye. Sannan kuma sharadi, karka faɗa ma kowa, in kai mummunan mafarki karka ba da labari, don karka zo cikin abokanka ko wani suka faɗa musu ka ce kai amma je mafarkin da na gani bai da kyau. Wani ya ce me ka gani, ni ma dai na ga irinsa, sai ya zuga ka ka faɗi naka, shi kuma ba zai faɗi nasa ba.
to kaga in bakinsa bai da kyau din yace Allah ya nuna maka Allah zai yi gura maka yasa karka faɗa muku saboda kana son kayi tofi a gefen ka na haguna sannan kuma daga inda kake kwance ka juya in kana kwance gefen dama ne ka koma gefen haguna in kana gefen haguna ne ka koma gefen dama Annabi yace wannan mummunan mafarki ba zai cutar da kai ba hadisai ingantattu sun tabbatar da haka amma mu koma kan na farko domin wannan mafarkin da sahabbai suka yi mafarki ne mai kyau exactly daren lailatul qadr din Allah ya gwada mu daren lailatul qadr Allah ya gwada mu saboda suna da shauki suna aikin ibada a cikin masallaci sai Allah tabaraka wataala ya gwada mu su yi dancin daren lailatul qadr saboda haka suna jiran su ga wani dare ne wannan abin zai faru kamar yadda hadisin gaba zai mana kare bayani kuma duk wanda zai yi mafarki mai kyau as-sadiqa aw as-saliha mafarki mai kyau to a cikin kasan annabci guda 46 ya dauki daya da da sauran wani annabi maka zuwa na dalume to wanda yake mafarki mai kyau kaga ya dauki daya za a saki alai to mutumin da zai hau sama sai ya taka takarda bai rage aiki ba in ji Hausawa kuka ce ya rage aiki ai da mallam Ali yana nazar tambaye ki mutumin da zai hau sama sai ya taka takarda ya rage aiki ko bai rage ba da Hausa magani ko zai fahimci bayanin annabci yana da kaso guda 46 saboda haka mafarki mai kyau kaso ɗaya ne daga ciki duk annabin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko farkon abin da ya fara shi ne mafarki mai kyau bai mazo Allah ma haka ne nana Aisha abin da ta faɗa ke la yara ru'ya illa ja'at misla falakis subhi duk mafarkin da annabi ya yi to sai ya gaishe kaman wayewar gari ga abin ya bayyana summa hubbiba ilayhi al-khala sai aka kwaɗaitar masa da keɓancewa wa kana yatahannasu fi darihi hira sai ya kasance yana zuwa ga kogon hira yana bautan Allah layali zati adad waɗansu garare lissafawa to waɗanda suke a lissafe kuma wa yatazawwadu li zalim yana yin guzuri da haka har lokacin da wahayi ya zo masa saboda haka duk mafarkin da annabi ya gani to yakan zo masa a bayyane ina fata an gane to abinda waɗannan sahabbai suka gani gaskiya ne an bada musu lailatul qadr amma kuma sai suka tashi sai suka rikice suka rasa wani dare ne amma an gwada musu exactly ga daren amma sai suka tashi suka rikice shi ne suke faɗa ma annabi suka ce ai gashi abinda ya faru mu fa an gwada mana daren lailatul qadr a fafai din da ya rage na goman ƙarshen wata ramalana fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya ce ara ru'yakum kat tawaqa'at fi sab'il awaqir yace lalle ni ma ina ganin mafarkin kunnan ya dace da daren lailatul qadr da daren ya bayyana a cikin bakwai din da ya rage a cikin watan ramalana saboda haka tunda an kasa tantance daren fa man kana mutaharriha duk wanda ya kasance yana canki-cankin daren yana so ya dace fal yataharraha fi sab'il awaqir to yi canki-cankin a bakwai ɗin ƙarshe don haka in an fara sallan ashan a goman farko duk mutane sun watse goman tsakiya za ga babu jama'a sai an zo goman ƙarshe to ko za ka yi lalaci sai dai ka yi a 21 22 ko 23 to 23 ma ka cilla da yawa amma fa karka manta akwai hadisin da ya ambaci goman ƙarshe maimakon bakwai ɗin ƙarshe goman ƙarshe ambata shi yasa idan da farko an yi goma na marmari da kai da aka je goma na wuya ba ka iya sallan ashen ba ka iya tafuka komai to goma na murnan sallah yana da kyau ka dage ina fata an gane za mu samu ƙarin bayani a waɗansu hadisan gaba ga hadisin nana Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala taharraw lailatul qadri fil witr min al-ashr al-awaqir to annabi ma ya rage aiki حديث ما ترمن ذن الله نانا عائشة أم المؤمنين أم عبد الله الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما تتي من ذن الله ياتي تهرب ليلة القدر ويتنكي تنكين وتوأوكن ذر ليلة القدر في الوتر أمارا من الأشر الأواخر أينهم قوما كرشي to kun ga wannan goman karshe ya gwada daren 21 daren 23 daren 25 da daren 27 da daren 29 sai har da daren 29 me yasa an ganci an ga wata 29 ake watsewa masu itikafi suke watsewa ko da yake akwai babin itikafi a gaba ai idan zaka bauta wa Allah karka maka makan in ka ce za ka yi goman ƙarshe yau shi ya kamata ka fita ranar sallah sai ka yi wanka a masallaci ka ce a kawo maka kayanka ba bautan Allah ka zo yi ba 29 sai ka kwana a masallaci ka ce a kawo maka kayanka in ka yi wanka ka sa kayan sallanka sai ka wuce masallaci in ka je dawowa sai ka yi gidanka amma za ga mutane suna gaggawan fita 29 in ana ce an ga wata daman kowa zai kashe kunnensa ashem din ma zai ga du an waze shi ne sai ko babu ashem sauran darare ana son na ci gaba da sallolin nafilfili din nan hadisin nan na Aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah ya kasance yana rakoyi guda 11 take sawa'un cikin wata ramalana ne ko wajen wata ramalana in dai har mutum zai bauta wa Allah cikin wata ramalana bayan wata ramalana kuma ya bar wannan bauta to akwai targade a cikin wannan alamari inna Allah la yamallu hatta tamallu Allah baya kosawa sai idan kun kosa wa kana habbul amali ila Allah adwamuha wa habbul amali ila Allah adwamuha wa in kalla aikin da Allah ya fi so shine wanda aka dawwama ana yi ko bi karancin sa yasa in zaka dauka ka dauka kai ta yi kuma hidimomin duniya sun matsaye kashi kenan akan ba akan a ce ba ka yi gara kana yi ne gara a ce mutum yana yi akan a ce kwata-kwata baya yi saboda haka waɗannan hadisai guda biyu da makaranta annabi ya ce a yi canki-cankin daren lailatul qadr ruwaya ta farko a 7 ɗin ƙarshe ruwaya ta biyu a mara a 10 ƙarshe to waɗansu malamai suka ce wato maran ana nufin 7 ne sai dai in ka duba maran da ke cikin 10 ƙarshe bai kai 7 ba bai kai 7 ba saboda wasu na lissafin fi sab'in tabaqqa aw fi sittin tabaqqa aw fi khamsin tabaqqa aw fi thalathin tabaqqa wannan kuma wani lissafi ne daban to ga hadisin da zai dada mana karin bayani duk da haka dai anan bamu samu izaktili daren nawa bane ga wata eh ana bi sayyidin al-khudri radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف في الأشهر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكاف قال من اعتكف معي فليعتكف الأشهر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أمضيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها والتمسوها في الأشهر الأواخر والتمسوها في كل وتر قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21 قلنا أن حديث يقول إذا يكاومنا شكما ينقود دلين 21 kaga masu bauta masu kwana suna sallah daren 27 an waske su an yi banda su ke hadisin Abu Sa'id al-Khudri ne yana ba mu labarin wani abin da ya faru ne a zamanin Annabi Abu Sa'id al-Khudri shine Sa'ad bin Malik bin Sinan wanda aka kashe mahaifinsa a yakin Uhud jiya na yi bayani radiyallahu anhuma yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam كان يعتكف في الأشهر الأوسط من رمضان annabi ya kasance yana yin itikafi a goma tsakiya na watan Ramadan a wannan ruwaya don annabi ya yi itikafin goma farko yayi na tsakiya yayi na karshe amma al'amarin karshe shine itikafi a goma karshe menene itikafi lazimtan masallaci saboda aikin ibada cikin dare ko cikin rana wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajidi abinda Allah ya faɗa ke amma ba maganan itikafi yake yi ba sai dai hadisin ne ya kawo wannan bayani bayanin itikafi yana gaba
fa taka fa aman wata shekara sai yayi itikafi hatta idza kanat lailatu 21 fa sai da yaje dab da daren 21 wa hiya lailatu allati yakhruju min sabihatiha min itikafi
wato daren da yake fita a wayewan garin a wayewan garinta yana fita ya tafi gida saboda idan yayi goman karshe wato goman tsakiya kun ga zai fita a daren 20 kenan 21 zai fita da hanzi to sai da daren 21 zo dab wato zai fita a ranan 21 ina fata an gane a ranan 21 yake fita za mu zo mu yi karin bayani yaushe ake fita daga itikafi shine wanda na fara hakkawa a can baya idan za a fita daga itikafi da hatsi ake fita ai ba da daddare ake fita ba idan annabi ya yi itikafin kwanaki 10 to washe gari da hanzi yake fita ga shi abinda Abu Sa'idin al-Khudri sahabinsa ya ambata mana ke
na wa hiya al-layla allati yakhruju min sabihatiha wato daren da yake fita a waki garin wayewan garinta min itikafihi daga itikafinsa
ya hana mana maganganun ne da yawa kala kawai manzon Allah ya yi shirin zai fita sai ya fasa sai ya ce masa habbai ya ce mani ta kafa mai ina sanar da ku duk wanda ya yi itikafi tare da ni a goman tsakiya saboda akwai masu shigowa goman karshe to amma akwai waɗanda suka yi itikafi da annabi goman tsakiya ya ce to duk wanda ya yi itikafi da ni a goman tsakiya
falyataqif al-ashr al-awakhir
ya ce lalle lalla ya yi ƙoƙari ya yi itikafin goman karshe
ya ce dalili faqad uritu hadhihi al-layla an gwada mini wannan daren thumma unsituha sa'annan sai na manta da daren
a wata ruwaya an ce ya fito an gwada masa daren
zai faɗa wa mutane sai ya samu suna ta jayayya
wani ya ce ya yi kira mafarkinsa ya gani daren kaza ne ɗayan ya ce a ni daren kaza na gani ɗayan ya ce daren kaza shi ne sai Allah ya ƙwace wannan ainihin ilimin wannan dare daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kawai aka ce a wurga kawai kowa ya nema ƙoƙarinsa ya bashi kowa ƙoƙarinsa ya bashi ya ce to an sanar da ni an gwada mini daren
daren kaza ne
ya ce amma yanzu na manta ta zan ko mantuwa halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala in ya mantar da kai ya mantar da kai kawai ba yadda ka iya in ya tunatar da kai kuma ba wanda ya sai mantar da kai
ya ce wa kad ra'aytuni annabi ya ce ni fa na ganni a cikin wannan daren
wato alama kawai ya rike
ya manta exactly wani dare ne amma dai ga alama bai manta ba ya ce afkudu fi ma'in wa tinin
ya ce ina sujada a cikin ruwa da tabo min sabihatiha daga wayewan garin sallan asuba din daren lailatul qadr amma fa malamai suka ce chafni to mutum bai samu daren ba sai da asuba ko na sallan aka yi ruwa ya zo aka ga wannan alama already daren fa ya riga ya wuce shi yasa ake son a rinka bautan Allah din a kowane dare domin a yi dace
saboda an je sallah asuba kaga wannan alama ai babu ai kowa shi gari da ake cewa rana ba za ta yi zafi ba ko kuma wai karnuka ba za su yi haushi ba ko kaza 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 to already daren ya riga ya wuce kai kuma sai kuka tashi washi gari da hantsi babu rana sosai sai kace ai je lailatul qadr ne kuma kai ka shaki baccinka to me aka yi kenan
ka gani yasa ma mutum ya rike addu'a na Aisha wanda annabi ya karantar da ita tace masa ya Rasulullah, idan aka gwada mini daren Lailatul Qadri alaman kaman daren Lailatul Qadri ne, me zan fada? Sai yace to kice Allahumma innaka aqwun tuhibbul aqwa fa'fu anni. Ki fadi wannan magana kawai. Shi yasa in an zo goman karshe, to ya kamata a ce ko sau daya ka fadi wannan addu'a din, Allahumma innaka aqwun tuhibbul aqwa fa'fu anni, kai koyi da hadisin nan na Aisha. To ina kuma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Ina rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Masu iyaya da jikoki, masu iyalai, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ina dalibai masu neman ilimi, rabbi zidni ilima. Ga sunan da yawa. To kaga kowanne dare ya kamata wato a samu ka fadi addu'o'in nan koda sau ɗaya ɗayan ya so kawai ka kwanta kai ta baccinka, tunda duk wanda ya yi sallan asham wanda ake yi bayan sallan isha'i, to shi ma ya riski daram, ya riski daram. Balle ya ce mutum ya yi magariba, bayan magariba ya yi nafila, sannan ya je ya sha ruwa, ya sake dawowa, ko ya sha ruwansa ya tsaya aka yi sallan isha'i, aka yi asham da shi, mai yiwuwa a yi shafa'i da wuturi, wani kuma zai bar sallolin a buɗe. Yace cikin dare ko zai taki, to kaga kai da ce da daren Lailatul Qadri ba wai sai ka taki karfe 2 ko karfe 3 ba, sai dai kuma takin karfe 2 ko karfe 3 na manya ne, sai wanda Allah ya zaba. Ai haka ne, ai wanda suke yi bayan sallan asham kaman malalata ne. Eh na'am. Eh wani kuma zai yi dubul haka, zai yi asham din, saboda ba lallai sai ka tsaya raka a goma kawai ba. Ni ma ina da fahimtar wannan, kana iya yi abin da ya sauwaka maka. Salatul layli masna masna, musamman ma a cikin watan Ramadana. Shi yasa ai daga baya muka danyi sassauci wajen bayani. Wani za ga watan Ramadana ya dage, amma a wajen Ramadana ba zai iya dagewa kamar yadda ya yi a cikin watan Ramadana ba. Akwai bambanci, tunda watan Ramadana na daure shaitani, watan da ba na Ramadana ba kuma ba daure shaitani. To akan daure shaidanu ne ga barin mutanen kirki. Za ka ga samari da yawa, za ka gansu suna nan suna dan hayaniyansu, ko suna nigancinsu a waje, ko suna simfancinsu a waje. Amma sai ka ga watan Ramadana yana dawowa, yana zuwa, sai gansu ga su nan sun zo sun baje masallaci, suna kokarin koran ma dattawa, ko ba ka ba ne? Wani lokaci a wajen tafsiri ne, sai ka kalli nan, sai ka ga wani dan shaye-shaye, ka kalli can sai ka ga hango wani dan wuyi-wuyi. Ka kalli can ka hango wani dan kurkura, ka ce la haula wala quwwata illa billah. Allah kuwa kuma abin da zai baka mamaki, tun daga farkon tafsiri har a gama tafsiri suna nan a masallaci. To kaga irin wannan zai yi ta yin addu'a, Allah ya shirye da mu gaba daya. Allah ya kyauta. Na'am. Annabi ya ce to wannan alama din bambanta ba, don haka faltamisuha fil ashr al awakhir, ya ce ku nemi daren Lailatul Qadri goman karshe, domin wannan abinda na gani na alama din nan tabbas zai tabbata. To a wannan goman tsakiya ban gani ba, a goman karshe aka gwada mini. Saboda haka ku neme ta, waltamisuha fi kulli witrin, sai dai kuma an takaita, saboda wani ba lafiya yake da shi ba. In aka ce kowane dare mutum zai yi sallolin nafilfili a cikin daren, to wani bai da lafiya ba zai iya ba. Shi yasa Annabi ya ce ku nema a wutare daren 21 da 23 da 25 da 27 da 29. Kala Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ya ce wani abin mamaki manzo Allah da ya yi wannan bayani, fa masaratis sama'u tilkal layla, da daddare kawai sai aka zabga ruwa, aka zabga ruwa. Wa kana al-masjidu ala arishin, masallacin Annabi rumfa ne, rumfa ne. Ina san rumfa ko? Ina magana fa rumfan zana irin nada, rumfan da ake sa zana, saboda rumfan da ake sa zana in aka yi ruwan sama yakan shiga cikin rumfan, sai kaga ya dan jijjiga amma ba da yawa. To masallacin Annabi a lokacin da aka gina haka ne, domin manzo Allah da ya hijira zuwa birnin Madina, ya zo inda taguwansa ta kwanta, nan ne inda masallacinsa yake da gidansa, kuma asalin filin marayu ne. Ya sa ya tambaya, aka ce filin marayu ne, ya ce a yi magana da waliyansu. Manzo Allah ya sayi filin kuma ya sake kara masa. Ya sa dama in kana son abu, kai kana son abu wanda yake ba tashi sayarwa ba, to shikenan sai ka saya ka kara. Dalilin da ya sa aka ce ninkau ba riba bane ba haramun bane, riba dau ba haramun bane. Ka sayo abinka 40,000 ka sayar da shi 80,000, duk wanda ya yarda shikenan, in ba zai saya 80 ba ya gaba. Da haka Allah yake azurta waɗansu da waɗansu. Sai dai ka tsawwala wa mutane kuma, to kai ma Allah zai tsawwala maka. Ga hadisin da annabi ya faɗa, ya ce mutumin kirki bawan Allah, samhan iza ba'a, wa samhan iza iktara, wa samhan iza iktada, wa samhan iza kada. Sai in kana sassauci, sai ka nemi albarka, sai Allah ya sanya maka albarka. Amma dai a tsari, in ka sayo wannan abu naira 100,000, sai wani ya ce yana so, sai ka ce 200,000, 200,000 ne, ya ɗauki 200,000 ya baka, to daman ciniki an farawa biyu. Ya yadda ne, shikenan. Ina fatan gani, ba ma ninkawa ba, kama sake ka tsara. Ai, wanda yake so ya sai, wanda baya so ya yi gaba. Ya yi wa ba kai kaɗai ne kake da wannan ba. Ina fatan an fahimta. Wannan shi ne. Gana da shago ne? Na'am. To shi ne manzo Allah ya kara musu kudi, da ya kara musu kudi aka sallama masa. Akwai kabaruruka, tsofin kabaruruka wajen, haka suka gada. Kuma da aka tone aka samu ƙasusuwa, shi ne annabi ya ce a fitar. Da wannan ne malaman fiqh suka yi istinbati. Duk inda aka zo za a gina masallaci ko makaranta ko za a yi hanya, aka samu kabari, to a kwashe kabarin. Ba zai hana ya yi hanyar ba, musamman abin da ya shafi mutane da yawa. Amma banda gangaci, a yi bitso a cikin gidanku, a zo a raba gado, ka ce za ka yi ɗaki a daidai wajen inda aka fi tsine kakanka, wannan hatsari ne babba. Shi yasa tuntunin aka hana bitso a cikin gida. Ina ganin waɗansu mutanen karkara suna yin haka. Kabari bai shekara 40 ba, bai shekara 80 ba. Waɗansu ana tonewa za a samu ƙasusuwa. To in aka samu ƙasusuwa ya zama hurubi, dole a bar shi aka haƙura. Idan da sun rududduge sun zamo ƙasa gaba ɗaya ba iya ganewa, to shi kenan. Ka gani, mai yiwuwa an ce maka da akwai kabari a waje, sai kuma ka ce kai ka ga baka ga komai ba, tunda baka ga komai ba, in ka je lahira baka da laifi. Amma da aka tone sai aka samu waɗansu ƙasusuwa, shi kenan, sai ka gina bayan gidan matanka a waje, in ka je lahira za ka yi bayani, dukanku za ku yi bayani. Mun ba daidai ba ne, shi yasa ba a son bizo a cikin gida. Ana yin bizo a waje ya zama hurumi. Abinda ake nufi da hurumi shi ne wanda ba za a iya taɓa shi ba. Haka za a haƙura har sai ya zama turɓaya. To shekara nawa zai zama turɓaya? Amma idan abinda ya shafi public ne, ya shafi al'umma ne, to ana iya tattarewa. Ko kuma idan makabartan arna ne, idan kabarin arna ne, to su waɗannan ba su da hurumin musulunci. To ana iya kwasa kawai a je a tone wani rami a je a bitsine su a waje. Wannan ka sai ka gina ɗakinka, ko ka gina garejin mota, kuma an je lahira za ka yi bayani. Mun gara a gina wani abu wanda zai yi amfani, wanda yake da amfani. Da bishiyoyi annabi ya sa aka yayyanke, waɗansu bishiyoyin aka yanke su da ƙasa, wasu kuma sai ya sa aka mayar da su, su ne gwakwanni na ainihin masallacinsa. Saboda haka masallacin annabi a lokacin idan mutum ya tashi a tsaye ana ganinsa, saboda ginin kamar rabi ne haka aka yi, aka ɗan ɗaga shi. Wasu ma suka ce ko gini ne ko kuma irin dangan nan ne kawai aka ɗaga. In ka miƙe tsaye a masallacin annabi wanda yake waje yana ganinka, kuma zana ne, kamar zana ne aka yafa a sama. Saboda haka in an yi ruwa yana cika masallacin. Shi yasa ya ce mana masallacin rufinsa zana ne. To me ya faru da aka yi ruwa? Fa wakabal masjidu, sai masallacin ya jike.
yace fa absarat aynaya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace bayan sallan asuba yace idanuna suka gwada mini annabi wa ala jafhatihi abisagokin annabi atharul ma'i wa tin alama ruwa da tabo wato yayi sujada a cikin ruwa da tabo kenan min sufhi ihda wa ishirina yace amma waye wangarin daren 21 waye wangarin daren 21 kun ga mafarkin da annabi ya gani wato an gwada masa immediately ashe daren ma yana gaban sa shi yasa yace masa habbai ku zaya Lailatul Qadri na wannan shekara ta fada ne a daren 21 yasa malamai suka ce yawo take yi Lailatul Qadri ba yawo take yi tana iya fadawa 21 wani hadisi ya gwada 23 wani hadisi ya gwada 25 wani hadisi ya gwada 27 Ubayy ibn Ka'ab ya ce wallahi daren 27 shi kuma fahimtar sa kenan kuma sahabin annabi akwai malaman da suka ce ma daren Lailatul Qadri wato daren 17 ne domin ranar 17 aka yi yakin Badar sai yawmul furqani yawmul takal jam'an yawmul furqani din nan ranan da aka rabe tsakanin ƙarya da gaskiya ranan yakin Badar wanda suka halarci yakin Badar mutum 313 ne kacal a cikin sahabban annabi kuma suka tsaya ba su fito da niyyar yaki ba Allah ya kaddara yakin kuma suka yi hakuri aka yi yakin suka ci nasara kan kafirai wanda sun kai 1000 kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma'as sabirin abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya gwada musu kenan annabi ya dauki tsakonkwani ko kasa a cikin tafin hannunsa ya watsa makafirai ce ka hakil wujuhu da wannan ne aka karya su kowa sai yazo yana murkusa ido kana wajen yaki kuma sai ka saki takobi kana murkusa ido saboda kasa ya shiga idon ka shi yasa Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama hannunka nan da ka diba ka watsa a ce ya shiga idan dunan kafirai wajen 1000 ba zai yi ba wannan fa Allah ne yake faɗa ma annabi ba kai ka watsa ba Allah shi ya watsa aka kama fursunoni sun kai 70 aka kake kafirai sun kai 70 wannan yaki sai da ya hija dutiyan dukkan kafirai da suke jaziratul arab wannan yasa suka yi mummunan tanadi a yakin Uhud suka zo sun kai wajen 300,000 har da mahaukata suka nemo irin samari nan mahaukata kamar yan shayayen mu na yanzu a wannan yaki na Badar din da aka yi aka tabbatar ma annabi da nasara yace to mun samu galaba a kansu duk waɗanda suka halarci yakin Badar din ne annabi yace Hatib bin Abi Balta'a lokacin da annabi zai je fatuhu makka sai ya faɗa ma wasu yace fatuhu makka zan je amma ku boye Hatib bin Abi Balta'a ya rubuta takarda kun ga ya saba ma umarnin annabi yace akwai alƙawarin da suka yi da kafirin makka ke yasa ya tura musu takarda domin saboda waɗannan gungun kafiran da suka yi alkawari suka rike masa amana ya dan faɗa musu su gudu mala'ika Jibril ya zo ya ce ma annabi ai sahabinka ya rubuta takarda fa zai je ya abin an ba da wata mata ta sa a cikin kitsonta yanzu tana waje kaza saboda haka maza-maza ka tura shine annabi ya tura aka je aka samu matan ta ce a lambaran ita ba bata wani sako ba wasu suka ce to shikenan tunda mace ce mu kyale ta Ali bin Abi Talib ya ce shine zari takobi bai fada da mata saboda su a wancan lokaci namiji bai fada da mata amma yayi sau nawa wani yake kokuwa da matarsa ha Alhaji Aminu yayi dariya wani na ce yace ko ki fitar da wannan takarda ko kuma sai na miki tsirara ko in fille kanki ba abin da dabe ne da ta ga muraran kamar da gaske yake ko barazana ya mata shine kawai sai ta cire murfin kanta kawai sai ta cire takarda ta ba su takarda su ba su duba takarda ba saboda annabi ya ce su je su karbo takarda kaga sahabbai fa yadda suke yan aika masu rikon amana
tunda suka karbi takardar nan ko budewa ba su yi ba sai da suka zo suka danka ma annabi kuma suka kyale matan ba su mata komai ba ba su tambaye ta waye aike ki ba ba ruwan su dumba abinda aka ce su karbo takarda aka ce sai aka kawo takarda ma annabi yace masu karatu su bude aka bude sai aka ga min Hatib bin Abi Balta daga Hatib bin Abi Balta yace a Hatib bin Abi Balta yace ai kira shi aka kira shi ya gwada masa takarda yace me yasa ka rubuta wannan yace na yi haka ne domin saboda akwai wasu gungun kafirai da suka rike min amana suka rike min iyalaina da dukiyata saboda bani da gata shine nake son saka musu da wannan amma ni ba na yi haka saboda munafinci ba to kafin annabi ya yi magana shine sayyidina Umar sai ya zare sa fabi yace a bani dama kawai tashi da shi a bani dama kawai sai annabi ya ce sai ya bar kallon mutumin da ya rubuta takarda kuma sai ya kalli Umar ya ce yace la alla Allah tala ala ahli badr fa qala imanu ma kitum fa qad ghafarta lakum eh yace wannan ya halarci yakin badr yace Allah kuma ya duba zukatan waɗanda suka halarci yakin badr dukkan su 315 an ce kowa ya je aikata abin da ya ga dama Allah ma ya gafarta maka saboda haka ku tashi ku tafi yake nan magana ta tsari eh an riga an yi an yanke hukunci mahallu shahid la'alla Allah tala ala ahli badr tunda aka samu wannan garaba sai kuma bai aka riduwa shine aka samu wadanda suka yi mubaya'a wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi yasa wasu malamai suka ce daren lailatul qadr daren 17 ga watan ramadan domin daren 17 din nan ne aka yakin badar saboda haka an saukar da qur'ani daren 17 kenan a dungule to dan ce mafi inganci da daren lailatul qadr ya waye yawa amma an fi kyauta tazaton sa a goman karshe a cikin goman karshe kuma amara wannan shine sai kuma babin itikafi tunda duk bayanan da ya kamata a ce mun yi mun gabatar da wannan bayani sai dai irin abin da ba a rasawa abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.